sashen Hausa na muryar Amurka VOA. Ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan illar da cutar shanyewar gefen jiki ke yi da kuma barazana ga rayukan miliyoyin mutane. Za kuma a ji me ɗan Niger ke cewa bayan sakamakon zaben Amurka.
An gwada mun cewa da kowane ɗan ƙasa yana so ya samu cikakken ƴanci ne ya yi zaɓe abin da ya kaso. Kaga kenan, suna da mutane ke ƙasar Afirka a Amurka a ka demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita.
Mata a Niger sun yi taron addu'ar zaman lafiya
lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar Birnin Gwari to Lagos. Suka kai hari ga bindiga ranar mun ga tashin hankali, wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo.
Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridan Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Lahadi, Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz da ɗansa Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman sun bi sauran kasashen Larabawa wajen teza babban shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar lashe zaben shugaban kasar. Sarki Salman ya yaba da fitacciya kuma da ɗaɗɗiyar dangantaka mai tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu da mutanensu, wanda kowa ke fatan ƙarfafawa da bunƙasawa a dukkan matakai, inji kamfanin dillancin labarai na ƙasar SPA. Yayin da Yarima mai jiran gado Muhammad ya ji daɗin ƙawance da gwamnatin Trump, Biden ya alƙawarin sake duba alaƙar Amurka da masarautar bayan kisan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadansu Saudiya da ke Istanbul a shekarar 2018. Har ila yau ranar Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taya Biden da Harris murna. Yana mai cewa ta kafar Twitter, "Joe, muna da kyakkyawar dangantaka mai kyau da kusanci kusan shekaru 40, kuma na san ka a matsayin babban aminin Isra'ila. Ina fata yin aiki tare da ku duka don ƙara ƙarfafa ƙawance na musamman tsakanin Amurka da Isra'ila." A ranar Asabar, bayan kwanaki da yin shiru daga yin sharhi game da zaben shugaban kasar Amurka, shugabannin duniya da suka haɗa da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel sun miƙa taya murna ga Biden lokacin da sakamakon ƙuri'un Pennsylvania ya nuna shi ne wanda aka yi hasashen zai yi nasara. A Amurka, yanzu ana kiran Joe Biden na demokrat zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Wannan na nufin Biden, wanda ke fagen siyasar Amurka kusan rabin ƙarni, shi ne shugaban ƙasar mai jiran gado. Zaɓaɓɓen shugaba laƙabin suna ne, ba wani ofishi ba. Kamar wannan, Biden ba shi da iko a cikin gwamnati, kuma ba zai iya ba har sai an rantsar da shi ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 2021. Amma Biden ya riga ya fara nazarin muhimman naɗe-naɗe a cikin gwamnatinsa, kuma ya ce a ranakun farko bayan hawansa karagar mulki zai sauya manufofi da dama na abokin hamayyarsa da ya kayar, wato shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican. Don haka akwai abubuwa da yawa ga Biden da zai bincika kuma ya shirya a cikin watanni 2.5 masu zuwa, amma har yanzu ba shi da wani iko na hukuma. Trump zai ci gaba da zama shugaban ƙasa yayin da wa'adinsa na shekaru huɗu na shugaban ƙasa na 45 ke zuwa ƙarshe. Zaben na Amurka ba za a tabbatar da shi a hukumance ba har tsawon makonni masu zuwa. ‘Yan sanda a Belarus sun tsare ɗimbin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suke taruwa duk ranar Lahadi 13 a jere. Suna zanga-zangar neman shugaban ƙasar Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon wani zaɓe a wani yanayi na adawa da ba a taɓa ganin irinsa ba bayan wani rikici da aka yi a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vyacheslav ta fitar da jerin sunayen mutane 328 waɗanda cewar kungiyar jami'an tsaro ne ta kame su a jiya Lahadi. An kawo mutanen Aminx da Homel da Vils da Zlobin da sauran birane. Kungiyar ta ce daga baya an saki wasu daga cikin waɗanda ake tsaron da su. ‘Yan sandan birnin Minx a baya sun ce an kama kimanin mutane goma kan ayyukan da ba amince da su ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, ‘yan sandan Georgia sun fesa ruwan zafi da harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen hukumar zaɓe ta tsakiya CEC. Don nuna goyon baya ga kiran da jam'iyyun adawa suka yi na a sake zaben 31 ga watan Oktoba na majalisar da suka ce an tafka magudi. Kananan kungiyoyin masu zanga-zangar sun fara jifan 'yan sanda da duwatsu. Daga bisani suka koma wajen ginin hukumar zaɓe daga babban titin Roosevelt Avenue, inda dubban mutane suka gudanar da wata zanga-zangar lumana. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin ginin hukumar zaben. 'Yan adawa na neman shugaban hukumar zaɓe Tamar Baniya ta yi murabus tare da kiran a sake sabon zaɓe.
Labaran duniya aka saurara. Za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Sokoto ta shirya taron fadakarwa kan illar cutar da kan kawo shanyewar gefar jiki, da hakan ma ya fito da barazanar yiwuwar rasa ran mutum miliyan 5.5 a fadin duniya a bana. Masana sun halakanta yawaitar cutar da irin abincin da mutane ke ci. Ga rahoton wakilinmu daga Sokoto, Muhammad Nasir.
Kididdiga ta nuna cewa ciwon mutuwar rabin jiki yana dada karuwa a duniya, domin a cikin mutum hudu mutum daya zai kamu da wannan rashin lafiya, inda miliyoyi ke kamuwa da ita a shekara. Cutar dai wadda aksari hawan jini ke kawo kamuwa da ita, haka ma akwai wasu abubuwa da ke kawo ta da suka hada da shan taba sigari, ciwon shuga da kuma yawan shekaru. Dr. Awal Ahmad Musa likita ne mai fafatukar ilmantar da jama'a akan kula da kare lafiyar su.
Akwai data da aka yi wanda ya nuna cewa a Najeriya akwai mutum 26 cikin 100,000 fa presensiya waɗanda ke kamuwa da wannan rashin lafiya. Da 1.5 yanzu ya kai 26, kaga yana karuwa. Abinda aka tabbatar shine masu kamuwa da wannan rashin lafiya a Sokoto, a Najeriya, a arewacin Najeriya ma yana karuwa ne, yanzu yana yawa. Akwai wani bincike da aka yi a wanda ya nuna cewa idan mutum 10 suka kamu da wannan rashin lafiya, akalla rabin 10 din nan suna mutuwa saboda wannan rashin lafiya. Sannan abinda yasa suke mutuwa musamman a wuraren mu nan arewa, babu kayan aikin kula da su, sannan kuma akwai talauci. Mutane da dama suna da hawan jini, suna tuntuban mu, suna da hawan jini amma ba su iya siyan magunguna na hawan jini.
Bisa ga illolin da wannan cutar ke haifarwa, gwamnatin jihar Sokoto ta yi kawance da wata kungiya wadda ke gudanar da ayyukanta a kasar Canada mai suna Master Stroke and Archer Foundation a Turanci, domin ilmantar da jama'a Sokoto akan wannan cutar. Bashar Umaru Kwabo AA shine mai baiwa gwamnan Sokoto shawara na musamman akan hulɗayar hukumomi.
Akwai kididdiga wadda ta bayyana a nan a cikin ƙasa akan cewa a kowace sa'a akan samu kimanin adadin mutum 8 waɗanda Allah yake karɓan rayukansu a ta dalilin wannan cutar. So shine muka ga cewa da za a ɗauki mataki na faɗakarwa ga ilahirin jama'ar mu, muna ganin cewa ana iya ceto rayukan al'ummar jihar Sokoto da ƙasa ma baki ɗaya.
To ko wanda darasi ne mutanen da suka halarci wannan taron suka koya?
Sunana Nasiru Umar Shagari. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama sosai, dan irin yanda shi likita ya muna bayani, idan musafiya ta waye haka mutum ya kamata a ci yana exercise da sauran su.
Sunana Bello Hairu Madonka. San shi ba, zuwa na wannan taron ne ya sani elementu da irin wannan cutar da ake faɗi, irin yadda aka yi min bayani, kaga dole in kariya kuma in gaya ma irin waɗanda kake tare da su.
Sunana Honor Muhammad Bello Kofar Atiku, gidan Obando Sokoto.
A to ni a shirye nake kamar yadda yanzu ma na fara an yi min blood pressure dina, kuma an ga min cewa insha Allah yana normal. To a shirye nake a duk sanda ni ji wani abu makamanci haka zai kokari in garza asibiti.
Masana dai sun tabbatar da cewa idan za a bi ka'idojin kare kai daga kamuwa da wannan cutar, to ana iya tsirar da rayuwa daga kamuwa da cutar wanda ke kisa cikin sirri. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Nigeria.
To an gaida Muhammad Nasir. Bayan fitowar sakamakon babban zaben Amurka da alƙalama suka bayyana dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin wanda ya samu nasara. Al'umman Niger ma na bayyana ra'ayinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kalubalantar sakamakon da nuna an samu makudi. Wakilin mu a Yemen, Suleiman Muni Barma na dauke da rahoton.
Koda yake sai da aka shafe kwanaki cikin yanayin tacuba-tacuba kafin bayyanar sakamakon zaben na kasar Amurka, masu bin diddigin wannan fafatawa daga jamhuriyar Niger sun yi na'am da wannan nasara ta dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden, duk da cewa dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump na da ja a kai. Abdulrazak Ibrahima dan jarida ne dake bibiyar kafafan sada zumunta.
Tayya me ke tunga tayya kana gani da tun farkon tayya tun yin yin zami tun ka jiran kai kulli kawai ya shi ya hadi ne ina abin ga barazana da baka saurara zakai ba sai kuma kana tumayi wannan kuma ai ba ta yadda shi wannan shi ina isa ya zama samu kardarasi a fuskar shi gwamnati wannan mai barin gadocha da Trump mun gamsu da sakamakon da an ka bada kuma an gwada mun cewa da kowane dan kasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zabi abin da ya kaso kaga kenan so inda mutane game kasar Afrika a Amurka a fuskar demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita rayuwa ta duniya ko kaga yana zamanin kwanci hankali ya kaso da kuma tabbatar da zaman lafiya a fuskar al'umma
duk da yake shi ma yayi na'am da wannan sakamako wani dan siyasa Alhaji Abdu Umani na cewa ya zama wajibi masu bakin fada a ji a kasar Amurka su lallaba shugaba Trump har zuwa lokacin da kotu za ta raba wannan gardama
ko kara cikin doka yake babu wata matsala amma doka America ta ce kowace kasa can ne zaka kan kara in sun tace ta da nan tattab babu zanci a kai wani kursu firam ka san kursu firam can ne ko kan da a fara zabe ya dada juju guda wanda juju cin nan can ka cikin waɗanda da akida su ci kwa yanzu abinda aka atai sannu sannu da shi lokaci ya zuwa inda da an tabbata an ce shi ne abin ga duk wanda annan tare da shi ma'aikatan shi da sai kuri kake za su gwabce mishi su koma bisa da su da America ko asa doka ce da aiki tun da hannu ba a tace ta ba shi ta rikicin shi cikin kaida yake kuwa
bayanai sun yi nuni da cewa zaben na ranar 3 ga watan November 2020 ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin Amurkawa saboda haka wasu ke ganin ya zama dole Joe Biden ya dauki matakan hada kan jama'ar wannan kasa kamar yadda a dai bangare yake da nauyin maido da kimar Amurka a idan duniya
kenan zai nuna ma jama'a shi an zabe shi ne kuma ya zama gwamnati na kowa ne na farko shi mai kada America su zan uwa dai uba dai bambancin nan a taina shi a dauki matakai inda duk an America sha da inci shi magana kuma a sha da inci a kare shi na bi muna mu wajen Africa mu wasa mu ma a kula da mu
sule mumuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja mata a jihar Niger sun yi taro na musamman na addu'a don samun zaman lafiya mai dorewa a Nigeria wakilin mu Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da wannan rahoto
a yanzu haka dai dubban mata da yara kanana ne suka shiga wani hali na tangaririya a sakamakon yadda yan bindiga masu garkuwa da mutane ke tarwatsa gidajensu a wasu garuruwa na jihohin arewacin Nigeria Jihar Niger dake tsakiyar Nigeria na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Nigeria masu fama da wannan tashin hankali al'amarin da yasa wasu kungiyoyin mata malamai suka shirya addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora domin neman sauki daga Allah malama Aisha Husaini na ɗaya daga cikin matan da suka shirya waɗannan addu'o'i
mun kuma hada shi ne domin mu addu'o'i waɗannan bala'o'in da ke tunkaro mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai pastoci da duk mai kirki da marasa kirki mu yi addu'o'i mu yi saukan alqur'ani mu yi addu'o'i domin samun nasara daga waɗannan masifu
Haji Assalamu Muhammad da tace ta taba ganin yadda mata da yara suka shiga irin wannan hali na tashin hankali a yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna ga abin da take cewa
lokacin da wasu yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar birnin Gwari to Lagos suka kai hari ga bindiga ranan mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo mutane wasu ma sun kwashi kayayyakin su sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga
shi ma dai tsohon dan majalisar dokoki na jihar Niger, Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, ya ce a yanzu haka yankinsu na cikin wani yanayi na tashin hankali.
Kididdiga ya nuna cewa sama da gari 18 wanda sun tashi da ana sallan Juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa. Sun tafi
ba mutane ga
mutane a wurin
kap su kashe mutane suke koko mini
ha ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane
hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna kokarin shawo kan wannan lamari duk da yake dai idan dambu yayi yawa baya jin mai inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga
figures din nan kullun karuwa suke yi sannan wuraren da wayannan yan ta'adda ke aikata wannan mummuna aiki kara yaduwa yake yana kara bazuwa abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi don a kullun aka waye gari inda zaka iya bi ka bincika ka kididdige babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a dauki wasu mutane ko kuma wayannan maharasan kai hari a cikin waɗannan kananan hukumomi duk da haka mai girma gwamna bai yi ƙasa a gwiwa ba ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro amma Bahaushe ya ce idan dambu yayi yawa baya jin mai
fata dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
tukar da sha'afa muryan Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja Yaro na dauke da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adela Shan Kwaya. Sunana Binti Esyaro jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake kanan dabo a Najeriya yayi hira ta musamman da chairman din NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Dokar din cikakken suna.
Sunana Muhammad Mustafa Abdullah.
Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar NDLEA a Najeriya?
So da muka so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗauka wa kamu abinda ba za mu iya ba. Ni ban ga dalilin da za a ce wai COVID-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba. Amma da wani abu da yi tun da COVID ya hana movement kamar da aka sama it means mutane ba suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba. In kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa da bai san ba shi sai abin da yake kana cikin lungunsa yake yi so mu aiki mu bai canza ba tun da movement ma ya ragu kwayoyin da ake safarin su ma tun da a cikin lokacin lockdown ba sa nan so ba wani ba aiki mu bai da wani nasaba da COVID
da haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na COVID
kwarai da gaske kuwa dan kawai kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane da ke samu lokacin lockdown ko babu safari
da haka COVID-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan
kwarai da gaske kuwa sai dai kuma abin da ake cewa jita-jita ne wai yanzu tun da wayannan ba su samu ba sun koma ya tiban wani sau ba a locality nasu wannan aikin mun nan fa mutane su gane akwai namu doka ce na gwamnati na federal kafin nan dokan ai akwai inda ke farawa iyaye suna da haƙƙi a ga akwai wasu haƙƙi a kan iyayensu me yasa iyaye ba su fara abin su da kamata ba gida ba hurin mai yan dele ba su da gidan kowa da kowa ta tambaya me ke faruwa a gidanka magidanta me suke yi
rakar ɗe batun yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ne tuma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce bane a wuyan MDMA amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata ma'ana ma'aikatan ku ba su kara ɗaya ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar MDMA
wannan tambaya ka gaskiya ne haka take da amma an ka tuna a kwanakin ba ana fadi a fili kowa ya ji shugaban kasa president Muhammadu Buhari ya ɗauki alƙawarin cewa zai kara mana mutanen aiki har zuwa yawanci kamar 15,000 amma za a yi shi daki-daki ne ya fara ya riga ya ba mu daki na farko 5,000 kuma yanzu a haka nan da muke ana kokarin an kusa tattacewa wanda za su je cost na farko kuma abin da ya ƙara cewa ya ma sake salo ba kamar da ke ɗauka da ba yanzu kowace local government sai a ɗauki 'yan local government ne ta aka ce da ɗan gida ake cin yawa mu fara kafin tun daga local government mu ɗauki 'yan local government su gaya wani mai gyau kana a local government za su kafin a dawo state capital kafin wani jim ya ji malami ne kuma ya fi sai fi sai kwaya tun kafin zo Kano ma mun tare shi daga misali daga local government
wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi
ba dole ba ne sai mun kafa ofis ba te muna da idanu ko ina ko local government da riba ko da 74 nan in Allah ya gamu da shugaban kasa ci aiki ko wani local government sai mun sa mu aikaci ko da labari ko zai ba mu ya gama aikin sa a kullun wannan gonakin samun su ke cannabis certificate ana noma ta ba kun ga noma ɗan da ko ina take muna muka samu labarin muna zuwa mu har a jos ma kwanakin ba an samu zo lallan al misali a kogi ina je wajen wata uku kenan mun samu town uku a makurdi ko kun ka misali town uku kuma duka Kano aka yi lodi za su zo da kun ci sa ba samu su zo Kano ba mun tare su sun daga wajajen da kogi lokacin da
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ni Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako, za mu kawo maku kashi na biyu.
An gaida Binta, baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zamfara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times kamar sauran jaridun Najeriya da kuma na duniya da jaridar Premium Times ta rawaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na bin sauran shugabannin kasashen duniya wajen mika sakon fatan alheri ga sababbin shugaban kasar Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. Jaridar Premium Times ta rawaito Muhammadu Buhari na bayyana Joe Biden a matsayin kwararre wanda ya shafe kusan shekaru 40 yana majalisar dattijai kana kuma a shekaru 8 a matsayinsa na mataimakin kan shugaban kasa ta cewa hakan zai taimaka masa wajen tafiyar da mulki ba ma kawai a kasar ta Amurka ba amma da dangantaka da sauran kasashen duniya. Buhari ya kira ga Joe Biden da ya taimaka wajen haɓaka dangantaka na kudu kusa tsakanin Amurka da kuma kasashen Afirka. Sai kuma jaridar the punch ta rawaito cewa an gudanar da wani taro tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya da yan majalisun tarayya daga yankin sakamakon zanga-zangar kawo ƙarshen wani bangare na tundurin 'yan sandan Najeriya da ake kira SAS. Taron wanda aka gudanar da shi a birnin Enugu ya samu halartar jiga-jigan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin yankin kudu maso gabashin Najeriya daga shin jagorancin gwamna Dave Umahi. Sai kuma jaridar Vanguard da ta ruwaito sukan da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta yi wa shugaban kasa da gwamnatinsa bisa gazawar gwamnatin na kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'in da ya shafi watanni ana gudanarwa rashin kungiyar ta azu a jihar Kano ta soki ministan kwadugo da na ilimi ta babban akanta general na Najeriya bisa matakan da suke dauka na yin kafan angulu ga taron da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya da kawo karshen yajin aikin malama da ake gudanarwa jaridar Vanguard ta ruwaito shugaban kungiyar rashin jihar Kano Dr. Mahmud M. Law na bayyana cewa dole ne kungiyar asun ta fadawa gwamnatin tarayyar Najeriya gaskiya cewa ba da gaske take ba na kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in suke yi sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka gwamnati babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta samu umarnin kotu na toshe amfani da wasu asusun kudi da wasu mutane akalla 20 da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar kawo karshen sashen yan sanda na SAS da aka gudanar wanda kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike akai matakin babban bankin na tarayyar Najeriya da ya biyo bayan umarni daga jami'an tsaro daga hukumar tsaron Najeriya hannun babban attorney general na Najeriya kuma ministan shari'a kuma yanzu haka alwani alkalin babban kotun tarayyar Najeriya Justice Ahmed Muhammad ya bada umarnin rufe asusun na mutanen hannun tsawon kwanaki 90 baban Jibrin Ray Amurka daga Najeriya
Sauraro lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bi salam.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta samar da yarjejeniya tsakanin Sudan da Isra'ila. Yarjejeniya ta uku tsakanin Isra'ila da kasa mai yawan musulmi a cikin kasa da watanni uku. Isra'ila da Sudan sun amince su kyautata dangantakarsu. Kasashen biyu za su fara tattaunawa akan yarjejeniyar ayyuka a fannonin noma da tattalin arziki da cinikayya da harkokin jiragen sama da wasu fannoni domin amfanin bangarorin biyu. Wannan yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da tarihi ta biyo bayan irinta da aka kulla tsakanin Isra'ila da hadaddiyar daular Larabawa da Bahrain. Saka Sudan a cikin yarjejeniya mai lakabi Abraham Accord mataki ne mai muhimmanci da zai ba Sudan da Isra'ila dama su kyautata rayuwar mutanensu yayin da zai kuma inganta tsaron kasashen biyu. Lalle a cikin shekaru da dama Sudan tana cikin yaki da Isra'ila kana tana kaurecewa kayayyakin Isra'ilan. Bayan yakin kwanaki 6 kungiyar kasashen Larabawa sun yi taro a birnin Khartoum inda suka ayyana wasu matakai na babu guda uku da suka hada da ba zaman lafiya babu amincewa babu kuma tattaunawa. Wannan lamarin ya sauya saboda babban mai bada shawara ga shugaban kasa Jared Kushner ya ce muna da akwai guda uku a karkashin shugaba Trump, muna da zaman lafiya, muna da amincewa, muna da kuma tattaunawa da ba karin zaman lafiya. Bayan shekaru da dama da kasancewa karkashin mulkin mallakar Islama da ke taimakawa ta'addanci, mutanen Sudan sun samu gwamnati mai sababbin manufofi, inji Trump. Yace shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati na Sudan ya bayyana aniyar kasar na yaki da ta'addanci da samar da tattalin arziki na kasuwanci da kuma raye hukumomin demokradiyya da kasar ke samu. Yarjejeniyar ta yau ci gaba ne da kokarin da kasar ke yi kada tana taka muhimmiyar rawa wurin sauya tarihin Sudan. Amurka tana marhabi da muhimmiyar ci gaba da aka samu kana a shirye take da taimakawa mutanen Sudan a lokacin da suke gina kyakkyawar makomar kasar wa kansu da jikokinsu. Godiya ta tabbata ga waɗannan yarjejeniyoyi guda uku. Gabas ta tsakiya da Afirka na samun sauyi mai muhimmanci akan harkokin siyasa. Yayin da kasashe da dama ke kyautata alakar su da Isra'ila, za a samu zaman lafiya a yankin da tsaro da kuma ci gaba. Amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da mutanen yankin a lokacin da suke aiki tukuru wurin gina makoma mai inganci da kyakkyawar rayuwa a wata rana. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.